Kai kuje tsoron obista dan minista, yin shi ne yin shi ne a dagwa malagwa. Arshashi me tashi da na bata one bullet mash bata fash yarinya manumfashi tana yin numfashi ihu kaman jirgi zai tashi makatan makatan dar gashuwa makatan 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 in ya daka sabanan sabanan makatan 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 ita ba sa kwara bane ina daka 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 cikin uwar daka 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 Buhari yana daka 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 Fati tana daka 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 Rufai yana daka 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 Nanisha tana daka 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 cikin uwar daka
ce daga dan bukure shiga mushi do ki dan tsaya mu na bude idan zuba mushi ruwa
ki bani in yi shi kai awa 77 shi kuma sakon 7 ni ba doki ba 8 ki bani in yi shi kai